من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باكا جنوا، السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدى سادواء ونن يمتي نجوماء درن أصبر يو شاتكس نيقوات قدو وتربيع الثاني باهدر منذ صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريه قدو دا أربعين دا بقوي وانكم يداتي دا yau goma ne ga watan goma, haka ne ko? Hijiran miladiya 2025. Ci gaba da karatun mana littafin sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka, masallaci meti da ke wannan unguwa ta Bolari a nan cikin garin Gombe. Muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauraron garurukanmu gaba daya. Yau kuma shine darasinmu na 50 daidai a cikin wannan littafi. Idan ba manta ba, sacin da ya gabata mun tsaya ne a muna cikin hadisi na 336, haka ne ko? A babi na 127 mun shiga babin, mun fara hadisin ba mu kammala ba ko, lokaci yayi. Saboda haka za mu sake farawa daga farkon babin insha Allah. Kamar yadda na faɗa, yau wannan shine darasinmu na 50 cikin ikon Allah. A mutane da yawa sun yi tsammani yau ba za a yi karatu ba saboda hadari. To amma dama mun faɗa, indai ba ruwa mai yawa aka yi ba, a insha Allah ba abin da zai hana mu karatu. Kuma musamman wannan damunan ba mu fashin karatu ko sau ɗaya ba na Abu Dawud, tunda aka shiga damuna. Ina ga kawai karatun tafsiri ne muka yi misin wasu, amma cikin ikon Allah ba a yi ruwa da yamma a wannan damuna da ya hana mu karatu ba. Kuma insha Allah kila har damunan ta wuce. Kafin mu shiga karatu, akwai wanda ya rubuto tambaya, ya tura min ta text. Tambaya ne kuma ko neman shawara ne. Dazu ne ya aika da shi kusan karfe 5 na yamma, kuma yace da Allah ya taimaka amsa mishi ayyu saboda yana cikin tsananin bukata game da tambayar. To abin da yake cewa shine ya samu aikin banki, amma sa hanya ya samu aiki kuma har sun je Lagos sun yi training duk abin da ya kamata an yi shi ya zama ma'aikaci. To sai wani malamin sai ya ce mishi aikin banki haramun ne. To shi sai ya shiga cikin rudani. To yana neman fatawa da neman shawara. To na farko, shi malamin da sai ya baka wani aiki kafin ya ma wannan fatawar. Ina fata an gane. Ya samu maka wani aiki mai kyau, daga nan sai ya ce maka to ka bar wancan din haramun ne. To abin da ke akwai shine ga duk wanda ya sanni shekaru da yawa a fatawa, shekara 20 baya har zuwa yau, matsaya ta guda ɗaya ne game da aikin banki, shine ya halatta shiga. Ni akan wannan nake. Na san akwai malaman da suke da sabani irin wannan, ba mu cika son cece kuce da su akai ba. Kamar yadda suke da waɗansu malamai da suke da wani ra'ayi manya a duniya, haka muke da manyan malamai a duniya da suke da wannan ra'ayi. Kuma ita fatawa kana yinta ne daidai da inda kake rayuwa. Sannan kuma duk shubuhan da zaka kawo wa aikin banki ka ce ka ra'ayi, zan iya kawo irin ta a cikin aikin gwamnati. Ban gane ko kun gane Hausan ba. Duk shubuhan da zaka kawo ka hana wancan, to ina da irin ta a wani ministry da kake aiki kai ma. To sai dai mu koma Boko Haram kenan. Ce komi ma haramun. Kun fanci abin da kyau? Manya-manyan malamai na duniya sun rusa wannan fatawa da ake bayarwa, wanda akan ta su Albani suke, kuma na sha fada ko da jannatul da'ima ta Saudi Arabia akwai fata wanda in sun bayar ta dace ne da kasan su kasar da suke rayuwa kasa ce ta 100% in su musulmai ne 100% babu dan Saudiya Kirista ko guda daya inda citizen ne babu shi Najeriya ba kun gane me nake nufi babu Saudi guda daya Kirista inda dan kasa ne babu shi to kasan ta musulmai ce gaba daya sannan musulunci na da ta cewa a kasar ina fata an gane to sabanin mu kuma kasar da muke rayuwa ba wannan bane ba Mufti al-Am Allah mishi rahama wanda ya rasu kwanan nan akwai fatawan shi da aka fito da shi ake ta yadawa kwanan nan wannan mun san fatawan tun shekaru da yawa aka tambaye shi aka ce ya halatta mutun ya bar kasan musulmai yaje kasan da ba na musulmai bai zauna da sunan aiki ko wani abu sai ya ce haramun ne kaga iya fahimtar shi kenan kaga ma'a jalalatul mufti tare da girman shi da komai amma muna da malaman da sun saba mishi to muna tare da su su ma manya ne kuma irin shi ku fahimci abin ba wai mu ne almajiri muke saba wa wadannan a wani sa'an shi ne saba mishi sai mu ga dalilan wancan yafi karfin mu gamsu da shi kun fahimci na abin da kyau to akan haka shawaran da nake baka shine ka karbi aikin ka ka fara da bismillah inda Sheikh Sani a yajinga mun fara da bismillah to saboda haka a wannan fatawar gaskiya kai watsi da ita Allah ba shi lada in yayi ne da kyakkyawan niyya amma in kace zaka dauki waɗannan fatawoyin to sai dai mu koma gidan jiya kun fahimci na kunce komai ma haramun ne yawa duk mu tafi san bisa mu tare saboda haka kai aikin ka a wanda ya ma fatawan nan Allah ya bashi lada in yayi da kyakkyawan niyya amma lallai fatawun mu akai shine halacci akwai wani wanne samu aikin banki a nan garin wani daga cikin bankuna ba zan faɗi sunan shi ba shi ma aka ruda shi da irin wannan abu sai ya kira ni shekaru da yawa nace mishi halal ne ka je kai Allah cikin iko professor Mansur Sokoto aka tambaye shi yace ko da haramun ne ma a je a yi ka san ba Sokoto ne hafizahullahu wa ra'ahu saboda akwai mura'at na fatawa da wurin da kake rayuwa da kuma me yasa mu aka ce kaza bai halatta ba me yasa aka ce kaza ya halatta ina fata kun gane wannan abin da kyau to wannan shine fatawa wanda muke kai jiya da shekaran jiya kuma akan ta muke har yau duk wanda ya samu aiki ya karba ya je yayi Allah ya sa wa aikin shi albarka wallahi ta'ala ala wa alam bazan fadada matsaloli game da wannan ba saboda ba babin shi bane ba sai an zo gaba da wani karatu musamman wurin tafsiri tun muna bakara zamu je wajen maganar riba akwai abubuwan da muke da sabani da yawa da manyan malaman mu a kasar nan akan ire-iren waɗannan matsaloli amma ko muna tare da waɗansu ne waɗanda suka girme su irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi irin su Yusuf Al-Qardawi rahmatullahi alaihima da Majma'ul Buhus ta kasar Misra da manyan malamai na duniya da muna da littattafan su da rubutan su akan waɗannan matsaloli sai an samu gaba sai a yi minti 30-40 ana magana akai insha Allah Allahumma amin ina ga in muka zo wannan bakaran za mu gaici baban Maryam nake ga yawa MD ya zo mana ƙarin bayani shi ma kun san ana irin wannan abu zaga Dr. Ahmad Gumi yana yi in ya zo ta rikici ta likitoci sai ya kira wani consultant ya zo ya ƙarin bayani in an zo wani matsala na wani banki ya kira wani babban masanin banki ya zo ya bayani in an zo wani matsalar environment ya nemo wani masanin wannan abun climate change to mu irin wannan karatu muke so ayi ba kawai malami ba kawai ya zo ya ta surutu ba Allah ya sa mu dace babun fil majduri yatayammamu babin da ke magana akan almajdur ranan nayi ta neman wannan kalmar nace a Hausan mu na Gombe akan ce gurda Hausan Kano suna ce mata farankama muna tashi a karatu na buga waya Kano aka ga yami farankama haka suke kira gurda to almajdur da aka rubuta anan a waɗansu sunan Abi Dawud zaka ana rubuta al majruh al majruh shine wanda yake ciwo wanda yake da miki al majdur kuma wanda yake da kurajen gurda a jikin shi ya tayammamu zai yi taimama to sai masu sharhin Abu Dawud suka ce kalman al majdur dinnan sai dai ta zama kiyasi akai amma waɗansu ruwayan Abu Dawud wasu nuska da suka zo da al majruhu yafi dacewa da hadisin dake babin sabanin wannan dake hannun mu ina fata kun gane masu littafi a hannu al majruhu haka suke a wasu nuska wanda yake ciwo قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة الباهلي الحراني wannan ba Muhammad ibn Salama wancan bin Qanab al-Qanabi bane ba ina fata an gane ani Zubair bin Khuraikin shi wannan Zubair bin Khuraik Abu Dawud kadai fi da hadisin shi a cikin malaman kutubus sita ana ata an Jabir ibn Abdullah qala daga Jabir dan Abdullah Allah kara masa yadda Jabir dan Abdullah mun taba yin maganar shi muna farko-farkon sunan Abi Dawud mahaifin shi Abdullahi annabi yace babu wani mutumin da ya rasu yayi magana da Allah babu tafinta sai Abdullahi babu dan tsakiya ba sha maki tsakanin shi da Ubangiji Allah ya masa magana kai tsaye shi da Ubangiji subhanahu wataala annabi yana tafiya a cikin Madina yaga Jabir na zaune yayi tagumi yana cikin damuwa ce me ke damun kai ce ina tunanin mahaifina ne to mahaifin shi ya rasu ya rasu a yakin Uhud idan ka je Madina makabartan Uhud to daga cikin waɗanda suke wurin su Sayyidina Hamza akwai baban Jabir Abdullahi kenan kuma da za a tafi yakin shi ya ji akan cewa ba zai dawo ba ya ga ya waɗannan shi yace za mu tafi Uhud gobe saboda shi Jabir ba zai je ba sai yace ina ji a raina zan zama farkon waɗanda za su samu shahada saboda kana baka amana kannanka ka rike su yana da kanne mata har guda 8 shi kadai ne namiji yace na biyu kuma ana bi na bashi in na mutu ka biya mini daga cikin masu bin shi bashi kuma akwai Yahudawa yana mutuwa suka zo suka ce gonan dabinon za su kwace saboda valon gonan shi zai kaman kila kuma bai kai adadin bashin da suke bi ba to sai zai ga annabi fa ga iya abin da aka bar musu kuma ga abin da yake faruwa annabi yace duk dabinon gonan kaf a ainihin sun koshi dama ya nuna a lokaci idan aka tara shi a kira annabi alaihi salatu wasalam da annabi zo yace duk wanda ke bin Abdullahi bashi yazo a biya shi mai buhu 10 yazo a iba a bashi mai buhu 5 mai buhu 1 mai buhu 20 ana dip iban dabino dabino na karuwa kware da gaske aka dinga iban dabino yana karuwa sai da kowa aka biya shi bashi shi ana tayin buhuna ana daurewa dabino yana nan yanda yake sallallahu alaihi wasallam to Jabir bin Abdullah kale yace kharajna fi safarin mun fita ko mun tafi cikin wata tafiya fa asaba rajulun minna hajarun sai wani daga cikin mu a cikin abokan tafiyar mu dutse ya same shi akai fa shajjahu fi ra'sihi sai masa ainihin rotsai ya fasa mishi kai thumma ihtalama to ga wannan rotsan da aka masa akai ya kwanta bacci sai mafarki kaga wankan janaba ya kama shi fa sa'ala ashabahu sai ya tambaye abokan shi abokan tafiya fa qala yace hal tajiduna li ruqsatan fit tayammumi shin akwai dan wani ruksa da za ku mini ne yace mama ba sai na yi wanka ba dan ban da lafiya ga ana sanyi kuma ga wannan ciwon nawa inda zuba mishi ruwa zan iya samun matsala shine hal tajiduna li ruqsatan shin za ku sama mini wani rangwame fit tayammum dangane da taimama fa qalu sai suka ci ma najidu laka ruqsatan babu wani sauki da zamu sama maka wa anta taqdiru ala alma'i alhali kana da ikon yin amfani da ruwa babu wani rangwame da zamu ma kawai wanka zaka faghtasala sai wanka famata sai ya mutu da zuba ruwan a jikin shi ai kawai shikenan kuma sai dogon suma daga wannan ya tafi kenan falamma qadimna ala annabi sallallahu alaihi wasallama da muka dawo madina muka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ukhbira bi zalik sai aka ba annabi labari gafa abin da ya faru a halin tafiya kaji aka karanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ya ce qataluhu sun kashe shi qatalahumullah ya zawo fassara wannan qataluhu sun kashe shi qatalahumullah to arama ka hausa ya ce Allah wadaransu akwai mai wata hausar kuma qatalahumullah na'am me fassaran kai kuma ya za a fassara shi dan Allah ya ce shi kuma ya ce wutar da su sai waye kuma akwai wata fassara na Allah wadaran abinda suka irin fassara Malam Abubakar kenan domin ka dauki fassaran zahiri akwai matsala a ciki kaga qur'ani ya kawo wannan kalmar ya ce yudahiuna qaulal ladina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufaku wancan fassaran shine Allah tsine musu albarka shine manan qatalahumullah tana daukan fassara guda biyu ko kace Allah ya tsine musu albarka ya zama labari ake badawa ko kuma ya zama addu'a ne Allah ya tsine musu albarka kace uminan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sai ce me yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada to wannan fazadahum Allah marada fasara biyu ake mata ko kace fi qulubihim marad a cikin zukatansu akwai cuta na shirka da munafinci da sabon Allah fazadahum Allah maradan sai Allah ya ƙara musu wannan ciwo ko kuma kace Allah ya ƙara musu wannan ciwo ko wani fassara kai daidai ne to haka nan ma qatalahumullah ko Allah ya tsine musu albarka ko Allah ya tsine musu albarka kamar da faɗa cikin suratul abasa qutilal insanu ma akfara kaga nan ma ai an tsine wa mutum ma akfarahu to anan zamu fassara irin wancan ko zamu samu ta fassara dole ne mu ta fassara kaga wannan musulmai ne annabi ko baya tsinuwa yace ma laysal mu'minu billa'an ba mu'mini bane mai yawan tsinuwa annabi ya hana tsinuwa annabi zai tsinuwa sahabbai mazayiwa qatalahumullahu malami suka ce annabi ya faɗi wannan ne saboda tsorata su yi amfani da kalma mai zafi amma ba hakikanin ma'anar ta yake nufi ba dan in ya tsine musu sun tsinu kenan ina fata an gane annabi ko baya wannan abu baya tsinuwa baya ashar baya an hilla an ta mutane to qatalahumullahu tirda abinda suka yi tirda abinda suka aikata ina fata an gane to wannan fassaran tafi dacewa to daga nan za ku gane cewa duk abinda ya shafi sahabbai ko annabi alaihi salatu wassalam ko matan annabi in zaka yi magana ka sabi kalman da ya dace da darajar su karka kalli zahirin larabci akwai wani malami da yake cewa wai a larabci da kalman ya rasu da ya mutu da ya halaka duk ɗaya ne to da haka a Hausa ma duk sunanta da mutuwa in ka ce ya mutu ko ya rasu ko ya halaka duk ba kai kuskure ba to wannan maganar ta saka kuskure ce har ya kawo ayan Qur'ani wallahi ya ce inimru'un halaka laysa lahu waladun idan mutun ya halaka duk malamin da ya faɗi wannan kuskure ne yanzu in nazo na sami ka da ci awani ashe ubanka ya halaka Allah ji kanshi da rahama dala me zaka ce mini faɗa za a yi yanzu a Hausa idan ka zo ka samu mutum ka ce ubanka yana gida ya zai ji dan Allah sai dai babanka na gida alhaji na gida malam na gida haka ne ko ba haka ba to ubanka ƙarya ne haka ne amma kalman bai dace ka faɗa ba to dan me zaka ce annabi ya halaka wa kace kana kara tauhidi wallahi kuskure ne kun fahimci wannan abin da kyau? Yanda ba za ka kalli mutum ka ce mishi ubanka na gida ba, ko ka ce ubanka ya halaka, Allah ji kanshi, dan me za ka ce annabi ya halaka? Wannan ba daidai bane ba. Matsayin annabi hatta Allah fa sai ya girmama shi kafin ya kira shi. Kalmar Muhammadu duk Qur'ani babu inda Allah ya kira shi da Muhammadu. Sai da ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar nabi, ya ayyuhar muzammil, ya ayyuhar mudaththir. Wa ma sahibukum bi majnun. Amma bai ce Muhammadu. Duk inda Muhammadu ya zo cikin labari ne, Allah ba da shi yake ba, kiran shi yake ba. Saboda girmama shi da Allah yake. To saboda haka mu yi taka tsantsan garin kare tauhidi ko sunna, sai ka je kai ta shirme. Duk magabata ba wanda ya amfani da wannan kalma a tarihi. Sannan karin bayani akai. Akwai kalmar da Allah zai gaya wa annabi, kai baka san gaya mishi ba. Misali, ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Ya kai wannan annabi, ka ji tsoron Allah. Ka isa kalli annabi ka ce ji tsoron Allah. Shi Allah ya kai gaya mishi haka. Kuma Allah ma na faɗa ne a ta wannan tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro. Allah ce da shi fasakin kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw, ka daidaita kaman yanda aka umarce ka, kar ka ketare iyaka. Akwai wanda yasa kalli annabi ya gaya mishi wannan magana? Babu shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? To idan ba mun kula da waɗannan kalmomin ba, wallahi sai a zo ana ta hayaniya, duk a rude an kasa gane inda aka sa gaba. Masu karatu da tarbiyya, kaje ka ji irin su da ta'amul biyu ke, Allah ji gaishi yanda suke fassara kalmomin hadisai. Duk kalmar da ta shafi annabi suna taka tsantsan me ya kamata su faɗa a wurin, me ya kamata su jingina wa manzon Allah alaihi salatu wassalam. Amma muna so mu zamo ne kaman jam'iyyar siyasa. Ka san jam'iyyar siyasa duk abin da dan jam'iyyar mu ko ɗan jam'iyyar mu suka yi daidai ne, ko za mu kare su a gidan radio da jaridu da social media? To shi musulunci ba haka yake ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Idan aka yi kuskure a ce kalmar nan, ko da haka ne amma akwai kuskure, magabata ba su taɓa amfani da irin kalmomin nan ba. Tana na sha faɗa, kar mu dinga abu don mu fusata ƴan ɗariƙa, babu lada. Duk abin da kai dan ka fusata wani babu lada. Ku gane wannan abin da kyau. Na je wani masallaci na yi sallah, nan ahlus sunna sun sa karatun Qur'ani sun ɗaga murya, can ƴan ɗariƙa suna wazifa sun ɗaga murya, kuma kawai titi na tsakaninsu. Su waɗannan suna so su ba wancan haushi, su ma waɗannan suna so su ba wannan haushi. To wa yake dan Allah a cikinsu? Babu. Ya zama ƙarya kenan. Asali ibada a yi ta dan Allah ya karɓa ya bada lada. Kar ka taɓa ibada dan ka ba wani haushi. Ina fata an gane. Duk wanda ya ibada dan wani ya ji haushi fa, to ya ji haushin ladan kenan. Alayyi halin a girmama annabi, a girmama sahabbai, duk lafazin da ya shafe su a sanya su a fassara shi da ainihin yaran da kake magana da shi. Sannan akwai al'urfu, al'adatu muhakkamatu. Duk al'adar mutane idan ka zo ka yi musu magana da irin al'adarsu, matukar ba ta saba shari'a bane ba. Akwai abin da Balarabe zai yi anan ba kai saka yi ba. Akwai abin da mu muke su ma ba za su yi ba. To a shari'ar musulunci idan ka shiga cikin waɗannan haka al'adarsu yake, to karka musu abin da ya saba da al'adarsu, sai ta da fitina. Musulunci kuma na girmama al'ada, matukar al'adar bata cika ro da musuluncin ba. Shine al'adatu muhakkamatu. Ga duk wanda ya karanta kawajil fiqhi ya san wannan abu. Allah sa mu dace. Qatalahumullahu tirda abin da suka yi. Ina fata an gane. Ala annabi ce ala sa'alu, shin ba za su tambaya ba? Shin ba su yi tambaya ba? Idza lam ya'lamu, idan ba su sani ba, dan me za su ba da fatawa kan jahilci? Sai ce fa innama shifaul ayyi as-su'alu, abun sani kadai maganin jahilci shine tambaya. Al-ayyu shine al-jahlu, shifaul ayyi ay shifaul jahli, maganin jahilci as-su'al shine tambaya. In ba su sani ba su yi tambaya, kar su kuskura su yi fatawa akan jahilci. To kaga idan annabi zai tsawata wa sahabbai aka sun yi fatawa akan jahilci, da Allah ina ga wani a wannan zamanin kuma. Kisa fatawa take da hatsari. Shi yasa wani mai baiti yake cewa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahadhiqan mutasarri'an bi jawabi, العلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولو الألباب لا علم عندي ليس عيبا قولها العيب أن يفتى بغير صواب شي يسا يتبطى أتكين حديثي حديث بخاري يا رويتو مسلم يا رويتو هكا إمام الترمذي لك عمرو بن عاص الله قال ما سيدا النبي يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا yace Allah baya ainihin kaman kwace karban ilimi ya kwace shi yantazi'uhu min al-ibad a ce ga wani nan malami ne ya san qur'ani da hadisi da fikihu yanzu bashi da komai duk ya kare Allah baya wannan abu kun gane magana kaman da zaka samu mai kudi ya talauci mai mulki ya sauka a mulkin babu jiniya ba protocol an gane ku to a ilimi babu wannan abu in kai ilimi shi ilimi na farko ba a kwace shi kuma ba a bada shi aro to sai ya ce Allah baya kwace ilimi daga zukatan bayi walakin yaqbiduhu biqabdil ulama Allah na dauke ilimi ne da dauke malamai sai malamai su ta rasuwa sai ya ce hatta idza lam yubqi aliman ko alimun har yanzu babu sauran wani malami kuma yace ittakhadha an-nasu ru'usan juhala he zanto wadanda suke shugabancin addini jahilai ne su ne shugabannin mutane fasailu fa aftau bi ghairi ilmi aita musu fatawa ko suna yin fatawa ba da ilimi ba fadallu wa adallu su su bata kuma su batar da mutane to she sa kaida aka tambaye ka ce ne ban sani ba ko abini ba shi sai nayi bincike ina fata an gane wannan shine kaida na ilimi kar kai saurin bada amsa in aka maka tambaya ko da kana dan shakku akan abu wannan shine amanar ilimi innama shifaul iyi as-su'al annabi ce innama kana yakfihi ai kawai ya ishe shi shi wannan marar lafiya annabi nan zai bada amsan abin da ya kamata su gaya mishi da suka yi fatawa akan jahilci yace innama abun sani kadai yakfihi ya ishe shi shi wannan mutumin an ya tayammama yayi tayammama aw ya'siba ay wa ya'sira aw ya'siba wa ya'sira aw ya'siba shakkan Musa wannan kokonto ne daga mai ruwaya Musa ibn Abdurrahman al-Anfaki cewa annabi ya ce yakfihi ya ishe shi an ya tayammama yayi tayammama wa ya'sira aw ya'siba ya samu kyalle ya ainihin lullube wannan ciwon nashin da shi ko ya daura ciwon da kelle thumma yamsahu alai ala jurhihi khirqatan kelle akan wannan ciwon nashi thumma yamsahu alaiha sai ya shafa akai waya gasilu sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikin shi kun gane ma'anar magana anan abinda annabi yake kokarin gaya musu yace inna ma kana yakfihi an yatayammama kadai ya ishe shi yayi tayammama wa ya'sira aw ya'siba shakka Musa mai ruwaya na hukunta wannan annabi ya fada ko wancan ala jurhihi khirqatan ay ya'siba khirqatan ala jurhihi ya sanya kelle akan ciwon nashi daura ciwon thumma yamsahu alaiha sai ya shafi kan ciwon kamar hannun shi akwai damshi na ruwa kawai sai ya shafi kai ba sai ya zuba ruwa a wurin ciwon ba thumma yamsahu alaiha wa yagsila sa'ira jasadihi sai ainihin wanke sauran jikin shi to anan sai malami suka ce wannan hadisin abubuwa guda biyu ya isar na farko idan zai iya wanka to abinda zai shine lullube ciwon nashi ya shafa akai ya wanke inda babu ciwo in kuma gaba ɗaya hakan ba zai yi ba ila akwai ciwo da yawa a jikin shi ya bar wankan ya yi taimama abu biyu aka hada a cikin waɗannan wurin kun gane magana shi yasa fara da an ya tayammama shine hukuncin farko idan ciwon na da yawa ya hakura da wankan janaban ya tayammama ya tace mama har lokacin da zai warke aw ya asiba ala jurhihi khidqatan ko kuma ya sanya kelle ya daura wani kelle ko tsumma akan wannan ciwon nashi thumma yamsahu alaiha sai ya shafa akai waye ga silasayar jasadihi ya wanke sauran jikin shi ina jin ma'anar ya fito ko qala haddathana nasr bin asim al-antaki qala haddathana muhammad ibn shu'aib shi wannan Nasr bin Asim al-Antakiyyu wasu malamai sun ce da'ifi ne Imam Abu Dawud shi kadai fidda hadisin shi a cikin malaman sunan gaba ɗaya kaf ba inda za ka ga sunan shi sai cikin sunan na Imam Abu Dawud kamar wancan Zubair bin Khuraiq da muka karanta Nasr bin Asim al-Antaki kala haddathana Muhammad bin Shu'aib kala akhbarani al-Awza'i annahu balagahu yace akhbarani al-Awza'i Imam al-Awza'i ya bani labari shine Abdurrahman al-Awza'i yayi zamani da Imam Malik da Sufyan al-Thawri ina ji Imam Shafi'i ne yake cewa ko Imam Ahmad ne a immatu duniya salasa yace shugabannin duniya gutu uku ne a ilimi sai ce Malik bil Madinati Malik a Madina yace wa Thawri fil Iraq Sufyan al-Thawri kuma a Iraq yace wal Auza'i fi Sham da Imam al-Auza'i ainihin kasan Sham an haife shi a garin Ba'alabaka ya rasu a garin Beirut shine Beirut na kasar Lebanon Ba'alabaka ma tana cikin kasar Lebanon har yanzu to a takaice anan ya rayu kuma anan ya rasu an haife shi hijira tana da shekara 88 ya girmi Imam Malik da shekara 9 ya rasu hijira tana da shekara 157 mazhaban shi ita ce mazhaba ta biyar a farko-farkon lamari daga mazhaban Abu Hanifa Malikiya Shafi'iyya Hanabila sai mazhaban Auza'i amma ka kusa yanzu ba a magana ta sai dai a ce zahiriya in kana karantawa saboda mai Imam al-Auza'i babban malami ne amma daliban shi ba su kula da mazhaban nashi ba dai idan malami ya rasu to yawan daliban shi da hidiman da suke wulta tafan shi da fatawan shi shike sa mazhaban shi tayi karfi kuma kafin Malikiya fa ta zo Afrika da Andalus a Europe mazhaban Auza'i ne ta fara zuwa har Maghrib su Morocco din nan su Algeria su Tunis daga nan kai arewa har cikin Spain Andalus duka mazhaban Auza'i yake daga baya Shafi'iyya suka zo suka danna mazhaban shi a Sham musamman a Syria sannan kuma Ziyad bin Abdurrahman Al-Lakhmi shi kuma ya shigo Andalus ya ainihin yada mazhaban Malikiya amma a Sham an yaƙi mazhaban shi ne da kuɗi da kuɗi aka yaƙi mazhaban shi akwai wani babban malami dan Shafi'iyya Abu Zur'a da yazo shi Uthman sai ce ga mukhtasar na Imam al-Muzani kamar yadda muke da mukhtasar a Malikiya to kuma suna da mukhtasar ta al-Muzani mu kuma mukhtasar ta ainihin Khalil to duk wanda ya haddace ta za a bashi dinare 100 dinare 100 shikenan kowa ya danga haddacewa aka bar masaban Auza'i sai babu kudi aka kusan dinare 100 nawa ne yanzu kudi ne mai yawa tun dinare 1 ya kusan 600 yanzu kware da gaske to kaga 600 kenan ya kama nawa mala Usman inda za ta zo Najeriya duk da an shiga duk za a bar malikiyar da ma salafiyar duka a fita Imam al-Auza'i annahu balagahu cewa annahu dinnan ga daliban nahwu wasu malami suka ce damiru sha'ani ne wasu malami suka ce annahu damiru na komawa ne zuwa ga Auza'i cewa shi Auza'i balagahu labari ya riske shi ana tsabini Abi Rabah daga babban mufti na Makka a tsabini Abi Rabah annahu sami Abdullah ibn Abbas wannan a tsabini Abi Rabah yana da abun mamaki na farko malabe suka ce baki ne shi baki ko baki kirin ba dan baki baki ba ta kala rawi baki an gane ko na biyu suna fada ne saboda fito da wani abu suka ce baki ne kuma mummuna irin wanda hancin shi za haka manya hade da fiskan shi dinnan mahaifiyarsa abun yana damunta saboda suna cikin larabawa laraba da kabilanci an ce wata rana sai ta kalle shi tace a tsawo yace na'am ta ce ka san ni na haife ka yace kwarai gaskiya kai mummuna ne ta ce tsakani da Allah kai mummuna ne a zago sai ta ce amma zan baka shawara guda daya baka da wata mafita a duniya sai dai ka nemi ilimi shi kadai ne zai rufe wannan munin naka musamman kana cikin Larabawa Atabi ne Abi Rabah da ya tashi ya fara karatu sai da zanto sahabbai ma sun sallama mishi a karatu Abdullah bin Abbas da ya rasu kujeran da yake zama yana fatawa khalifa ya aiko tun daga Syria yace a fada wa dukkanin musulman duniya wannan kujeran ba mai hawanta sai a tawo kujeran Abdullah bin Abbas kaga shawaran babarsa ta amfane shi ko tace ita kadai ne mafita to sai dai zanta Atabi bin Abi Rabah zai ce kaza sahabbai ma su ce kaza in dai ilimi ne an sallama mishi ya zama mufti na Makka yace to annahu sami'a Abdullah ibn Abbas yaji Abdullah dan Abbas kale yace asaba rajulan jurhun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ainihin miki ya samu wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama thumma ihtalama sannan sai mafarki fa umira bil iktisali aka umarce shi da wanka faga ta salafa mata da yayin wanka sai ya rasu fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya riski annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi ce qataluhu sun kashe shi qatalahumullah ko qatalahumullah tir da wannan mummuna aiki da suka yi alam yakun shifaul ayi as-su'al shin bai zamo ba maganin jahilci shine tambaya dan me za su yi fatawa akan jahilci babu fit tayammumi yajidu al-ma'a ba'da ma yusalli fil waqti babin da ke magana akan mutun ne ya taimama yayin sallah sai ya samu ruwa kuma lokacin sallah bai fita ba kai ne ka rasa ruwa ka nema baka samu baka yi taimama kai sallah kana gama sallah sai ga ruwa ya zaka yi bayan ka yi sallah kala haddathana Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi Muhammad dan Ishaq al-Musayyibi shi yasa idan aka ce Muhammad bin Ishaq akan shiru to galibi ana nufin al-Madani sahibus sira wanda sun yi zamani da Imam Malik shi yasa idan ba shi bane sosai an kawo wani laqabi kaman wannan al-Musayyibi qala akhbarana Abdullah ibn Nafi an al-Layth bin Sa'd al-Misri an Bakar bin Sawada an Atabi Yasari an Abi Sa'id al-Khudri qala yace kharaja rajulani fi safarin Abu Sa'id al-Khudri Allah kara masa yadda yace wadansu mutane guda biyu sun fita cikin tafiya fa hadaratu as-salatu sai lokacin sallah yi suna kan hanya wala sama'ahuma ma'un tare da su babu ruwa inda suke ma babu ruwa tafiya cikin sahara wata kila ruwan da suka danyi guziri da shi sun shanye fatayammama sa'idan tayyiba sai suka yi taimama da wuri mai tsarki fa sallaya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a sannan sai suka samu ruwa bayan sun yi sallah fil waqti kuma a cikin lokaci bi ma'ana lokacin sallah bai fita ba fa aada ahaduhuma as-salata wal wudu'a ɗaya daga cikin su din ya maida alwala ya maida sallah shine ya sake yin sabon alwala ya sake sabuwar sallah yana ganin tun daga lokaci bai fita ba ai kawai shi zai sake sallah wa lam yu'id al-akharu ɗayan kuma bai sake ba yace shi fa sallar shi ta yi dukkan su ijtihadi suka yi thumma ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai suka zo wurin annabi bayan sun dawo daga tafiya fa zakara zalika lahu suka bashi labari suka ce ta mu fa a halin tafiya ga abin da ya faru da mu kaji fa qala lil ladhi lam yu'id sai annabi ya ce da wannan da bai sake sallan ba asabata sunnata ka dace da sunna wa ajza'atka salatuka sallanka ta isan maka wa qala lil ladhi tawadda'a wa aada, sai ce wannan da ya saki alwala ya dawo da sallan shi, lakal ajru marrataini, kana da lada guda biyu. To wanne fi morewa a cikin su? Na to wasu sun ce wanda ya dace da sunna, sun ce wanda ya samu lada biyu. To wanda ya samu lada biyu shi bai dace da sunna ba? To Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi da yazo ya kawo wannan hadisin, ya kawo maganganu duka da akai, sai ya ce shi wannan abin da ake nufi da lakal ajru marrataini dinnan, sallan da ya ta farilla yana nan da cikakken ladan shi, sallah da ya ta biyu nafila ce, ga ladan farilla ga ladan nafila, kun fahimci abin da kyau? Shi kuma wannan aka ce asabtas sunna, ka dace da sunna, sannan kuma sallan ka ta farkon ta yi, to shi ladan sallan da ya ta farillan da shi da wancan duka ladan su iri ɗaya ne. To amma wancan ya samu ladan nafila, wannan ya samu ladan dacewa da sunna, to wani lada ne fi yawa? Sai aka ce ladan bin sunna ba san yawan shi ba, kun fahimci abin da kyau? Amma ladan nafila kuma an sani. To sai suka ce wannan na farkon da aka ce ka dace da sunna, bisa ga dukkan alamu ladan shi ya fi yawa, saboda shi ladan shi is uncountable ladan, ina fata an gane, ba a san adadin shi ba. A takaice da wannan shine abin da Ibn Qayyim ya rajjaha a cikin maganganun shi. Kala Abu Dawud, wasu malami ko suka ce abin da ake nufi shine dukkan su lokacin da suka yi aikin, akwai wanda ke da hujja, aya ko hadisi? Babu. Ijtihadi suka yi. To ijtihadin da suka yi shi na farkon shi yayi daidai. Ka'idan in kai sallah da taimama ko ka samu ruwa sallan ka tayi. Saboda ka ya samu ladan ijtihadin da yayi. Shi kuma wancan yayi ijtihadin sai ya kuskure. To idan ka ijtihadi kai kuskure, kana da lada guda daya. Shine abin da hadisin ke nufi. Idan muka dauki wannan fassarar ma dai na farkon ya fi lada da yawa kenan. Shi ya samu ladan dacewa da ijtihadin shi, wancan ya samu lada daya na yayi kokarin neman gaskiya kuma sai ya kuskure ba da san rai ba. Kala Abu Dawud wa ghayru Ibn Nafi yaruhi an al-Laythi an Umar ibn Abi Najiya an Bakr ibn Sawada an Ata ibn Sari an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala Abu Dawud wa dhikru Abi Sa'id al-Khudri, Abu Dawud yace ambatan Abu Sa'id al-Khudri a cikin wannan hadisin, fi hazal hadis laysa bi mahfuzin, yace ba a kiyaye ainihin bai zama mahfuz ba, yace wa huwa mursalun, hadisi ne mursal, bi ma'ana hadisi ne mursal, inji Imam Abu Dawud bai zama ainihin hadisi mahfuz ba. To me matsayin wannan hadisin? Matsayin shi a wurin malamai hadisi na ingantacce, ya inganta ta wata hanya. Imam An-Nasa'i da Imam Hakim da Imam Ad-Darimi duk sun rawaito wannan hadisi, Imam Al-Albani ya ainihin inganta wannan hadisin da wasu kuma daga cikin malamai. Kala haddathana Abdullah bin Maslama kala haddathana Ibn Lahi'a an Bakr bin Sawada an Abi Abdullah mawla Isma'il ibn Ubaydin Ata bin Yasarin, daga Ata bin Yasar yace anna rajulaini min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bi ma'anahu. Ata bin Yasar sai yace waɗansu mutane guda biyu daga cikin sahabban annabi, bi ma'anahu, sai kawo ma'anan hadisin, babu sunan Abu Sa'id al-Khudri, kaga zabo hadisi mursal kenan, saboda shi Ata tabi'i ne, ya cire sunan sahabi, shi na abinda Abu Dawud yake nufi ainihin wancan maganar da yi. To sai malamai suka ce idan kai alwa, in kai taimama kai sallah, mashabobi guda biyu ake da su ko zuwa uku, akwai wanda suka ce kawai dole ka sake sallah, akwai wanda suka ce ba za ka sake ba sallan ka tayi saboda wannan hadisin, Malikiya suka ce sakewa mustahabi ne ba wajibi ba. To amma in kai taimama kafin ka fara sallah sai ga ruwa ba. Nan kan suka ce taimama ta baci. Dole kai alwala. Kun gane bambancin abu? In ka gama taimama za a tada ikama sai wani ce malam ga ruwa ya bata ma taimama. Yawwa to wannan kenan to sai suka ce to idan kuma kana cikin sallah ne fa wancan dai ya gama sallah wannan bai fara sallah ba to kana cikin sallah ne sai ga ruwa dan kuma ya zakai idan ka ce ya ci gaba mai hujja in an ce kar ya ci gaba mai hujja yace huddansa shine an shiga sallah to to ga wani mun samu ijtihadi na uku in har ya kulla raka'a daya ya ci gaba to zance mafi ingancin shine in har yana cikin sallah ne ya ci gaba da sallar shi an gane ko sun ce inda yana cikin sallah ne ya ci gaba da sallar shi duk da akwai malaman da suka ce yanke sallah daga cikin malaman fiqihu amma ya ci gaba da sallan gaskiya yafi karfin dalili in an fara sallah ba a so a yanke sallah idan ba alwala bane ta lalace babun fil qusli yawmal jumu'ati babun da yake magana akan wanka ranar juma'a wanka ranar juma'a wajibi ne ko kuma sunna ce mustahabbiya shi ne abin da zamu karanta cikin wannan hadisin insha Allah kafin mu shiga hadisin jamhur na sahabbai da jamhur na tabi'ai da tabau tabi'ina sun tafi akan wankan juma'a sunna ce mustahabbiya baya daga cikin sharadin ingancin sallan juma'a ayi wanka dan an ce wajibi ne kaman alwala to in ba ayi wanka ba babu sallan juma'a kenan kun gane abu shi yasa kafin ka ce abu kaza wajibi ne to sai ka duba abubuwa da yawa dan ana barin wajibi ibada za ta lalacewa kaman da idan kai sallah ba kai wankan janaba ba kaga babu sallah kaga wankan ya zama farilla kenan to idan muka ce wankan juma'a farilla ne ya zama in akai duk wanda ya juma'a bai wanka ba bashi da sallan juma'a shi yasa mafi yawan fatawa da ake kai tun lokacin sahabbai har yau shine cewa wankan juma'a sunna ce mustahabbiya kuma tana da lada qala haddathana abu tubatar rabi bin nafi qala akhbarna muawiya shine ibnu sallam muawiya bin sallam an yahya bin abi kasirin al-yamani akwai yahya bin sayyid al-qattan to wannan yahya bin abi kasirin al-yamani qala akhbarana abu salamata bin abdurrahman anna aba hurairata akhbarahu yace tabbas abu hurairah ya bashi labari shi abu salamata bin abdurrahman yana cikin manyan tabi'ai kuma manyan malaman madina yace to abu hurairah ya bashi labari anna umar ibn al-khattab yace tabbas sayyidina umar dan khattab halifa musulmai baina huwa yakhtubu yawm al-jumu'a baina aka rubuta ana ku ko baina ma to akwai wasu za ka an sa baina ma da mimun to da baina ma duk ma'anar su da larabci dukan su kuma zarfu zaman ne abinda suke nufi al-mufaji'a shine kwatsa sai su baina ma nahnu julusu inda rasul ittala rajulun hadisin jibril ko to baina ma da yazo a wancan hadisin daidai yake da baina a nan wurin muna zaune kwatsam sai wani mutum ya kullo mana yanda yazo a hadisin can to baina huwa yakhtubu yawm al-jumu'a sayyidina umar ya kasance yana huduban juma'a kwatsam id dakhala rajulun sai ga wani mutum ya shigo masallaci to rajul innan ba faɗi sunan shi ba amma a cikin sahih muslim shine sayyidina usman dan affan a can an kawo sunan shi kawai sayyidina umar na kan minbari yana huduban juma'a sai ga sayyidina usman ya shigo fa qala umaru sai sayyidina umar ya ce atahtabisuna ani salati wato yana zargin sayyidina usman yanzu a matsayin ka ya sayyidina usman har akwai abin da zai saka yin jinkirin zuwa sallah har a fara hudu ba atahtabisuna ani salati shin kuna ainihin kamewa ku yi jinkiri ga barin sallah sai amfani da kalmar jami'i ina fata an gane yanzu shin kuna makara ba za ku zo sallah da wuri ba fa qala ar-rajulu sai shi wannan mutumin sayyidina Usman yace ma huwa illa an sami'tu nida'a fatawadda'tu yace ba wani abu bane da ya tsare ni kawai dai amma dai ina jin kiran sallah ne a lura kawai da kamo hannun masallaci kila shi ga wasu sabgogi ne ya sha'afa kawai sai ya ji kiran sallah tunda musamman lokacin ba agogo ake da shi ba yace kawai ina jin kiran sallah kawai sai ne a lura na taho masallaci fa qala umaru sai sayyidina umar yace walwudu aidan ya za a fassara wannan walwudu aidan alwala kuma yo alwala ma kai ka taho ba kai wanka ba shine ma'anar shi walwudu aidan alwala kuma kai alam tasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu shin ba ku ji annabi yana cewa ba idza ata ahdukumul jumu'ata idan ɗayan ku zai je masallaci falyaghtasil yayi wanka to nan me sayyidina Umar yake nufi me yake nufi da yake karfafa wannan magana wajibci wasu malamai suka ce sayyidina Umar wajibci yake nufi amma gaskiya ba shi yake nufi ba suka ce saboda dalilai guda biyu na farko inda yana nufin wajibci ne zai ce ka tafi gida ka je kai wanka amma bai fidda shi a masallaci ba sayyidina Usman ya zauna da shi akai sallah suka ce abu na biyu babu wani sahabin da yace sayyidina Usman wajibi ne fa wankan nan dole sai ka koma gida kai wanka ba samu sahabi ɗaya da yi wannan magana ba kawai da yana karfafa cewar ai wanka kuma me yasa ma ba a zo da wuri ba a matsayin sayyidina Usman ka san akwai abin da wani in yayi aka zarge shi in kai kai ko kula ka ba za a yi ba haka ne ko ba haka ba yawa wal aibu bil mashhuri nas mashhuru wal aibu bil maghmuri nas maghmuru inji mai baiti qala hadathana abdullah bin maslama bin qanab al qanabi am malik ibn anas kenan da an ce maliku an yi shiru a duniyar ilimi shi kadai ne duk wani malikun da ba shi ba sai an fadi waye baban shi ina fata an gane shi yasa ka san cewa akwai waɗansu mutanen da Allah ya zabe su ke yasa da kaga mutum ya zo yana ta sukan malikiya mahaukaci ne wallahi tallahi mahaukaci ne kuma ba ilimi yake karewa ba jahilci yake karewa domin mazhabobin nan Allah ne ya yarda da su ya sa musu albarka duk duniyar musulunci ake aiki da su kuma hatta Saudiya da kake gadara da ita mazhaban Hanabila suke bi hukumatan rasmiyan duk kotunan Saudiya mazhaban Hanabila suke bi shi yasa idan kana bin karatutukan malaman Saudiya irin Abdulsalam Ashwairi wani matashin da ke tashe a Saudiya mallan yanda ka san computer haka yi zaka ji da cewa nahnu inda na Hanabila mu aure mu ɗan Hanabila kaza ne kaga suna bugan kirji Muhammad bin Abdul Wahhab har ya bar duniya mazhaban Hanabila yake bi me ta fita daga Hanabila ba ina fata an gane to shi yasa idan ka kai wani matsayi sai ka dinga wannan zaben mazhabobin amma akwai level ɗinka ba kai ba in ka bi mazhaba ba laifi bane ba ko fiqhul maqara na ba laifi bane ana karatu a ce nan mazhaba kaza tafi karfi nan mazhaba kaza tafi karfi amma ba rushe su ake ba kuma albarka ake sa musu duk inda wani malami ya kuskure sai a masa addu'a Allah ya gafarta mishi amma da dai kaza yasa da yafi ina fata kun gane Allah ya sa mu dace am Safwan bin Sulaimin am Ata bin Yasarin an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah yace ghusl yawmil jumu'ati wajibun to ya zamu yi da wannan hadisi ghusl yawmil jumu'ati wajibun me fasarar shi da Hausa wankan juma'a menene wajibun sai ce ala kulli muhtalimin akan duk wanda ya balaga duk wanda ya mafarki shine albalig wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya balaga duk wanda ya je juma'a bai yi wanka ba matukar ba yaro karami bane ba to ya saba wa Allah shine ma'anan wajibi dan wajibi shine abinda in ka bar shi akwai zunubi shine ma'anar wajibi in ka aikata da lada in ko ka bar shi babu wani dalili akwai zunubi malamai suka ce muna nan har yanzu wankan juma'a musahabi Imam al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan sai ya ce ma'anar wannan magana da shi da kuma duk malamai na hadisi su Ibn Hajar su An-Nawawi su wane ne su Ibn Battal al-Maliki min sharhin Bukhari su Badruddin al-Aini min Umdatul Qari sharhin Bukhari duk idan ka billata da farna za su ce da kai abinda kalmar nan ta yi nufi idan yanzu na cika zo ka ce min wane a daurin aure na fa jibi kar ka manta ci haba ai wannan ai wajibi ne akai na zuwa daurin auren ka me kalmar ke nufi amma dole wani iri saboda abu ne da yake da muhimmanci a wuri na amma in ban je ba ba wai kuma na yi zunubi bane ba ina fata kun gane suka ce to a kalmomi na larabci ma akwai wannan zai ce da shi haqquka wajibun alayya ai haƙƙinka ai wajibi na ai dole mai kula da kai kamar a ce ai wani ya rasu ai ƴaƴan shi ai wajibi ne mu kula da su wani irin wajibi ake nufi irin wajibi na sallar zahar ba shi ba to wajibi ne suka ce annabi ya amfani da shi da ake amfani da shi a magana na ƙarfafa zance ba na wanda in ba ai ba an saba wa Allah ina fata kun gane kun san idan abubuwa suka zo ka dauki wanda yafi sauki in akwai manyan malamai akai in ka dauki mai tsananin zaka zo ka shiga wani lungu ka rasa yanda zaka yi haka muka yi da wani ya dau wata masaba mai zafi sai buga min waya wallahi mallam ina kan wata masaba amma na shiga wani lungu yanzu naga dole ina sauka masa nace karka kuskura ka sauka saboda magabatan da suke maganan kafi su imani da tsoron Allah ne sahabbai 99% din su sun ce ba wajibi bane ba wanda suka ce wajibi ne gaba daya da yatsa zaka kirga su to zaka bar sahabbai 100 ka bar ina fata an gane wannan da takace shine ma'anan wajibun ala kulli muhtalimin akan duk wanda ya balaga to menene kalman balaga kuma zamu tattauna sati mai zuwa na akwai sabani wurin malamai dangane da shekaru da ku ji magana Imam Shafi'i da kuma ku ji Amr ibn As yaushe balaga kun fahimci wannan abin da kyau da kisan Abdullahi bin Umar da manzon Allah lokacin yakin Badar duk zamu kawo wani sati insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala mana afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya kamata ka tuna tunda muka fara karatu na'am